daga cikin fitattun waɗanda suka zauna a cikin garin Kufa akwai Abdullahi dan Mas'ud. Abdullahi dan Mas'ud an san yadda yake, yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin, yana daga cikin waɗanda suka riga suka shiga musulunci da wurwuri, suka karɓi addinin musulunci tun yana jaririnsa, suka sha wahala. To yana daga cikin waɗanda suka lizimci Annabi sallallahu alaihi wasallama lizimta ta sosai, har lokacin da Abu Musa al-Ash'ari Abdullahi ibn Qais ya zo da shi da mahaifiyarsa da ‘yan uwansa suka riƙa ganin Abdullahi ɗan Mas'ud yana zariya tsakanin abin nan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da waje, su gan shi ya shiga ya fita ya shiga, sai suka ɗauka shi ma Ahlul Bait ne, ce saboda luzumin yawan shigarsa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai suka ɗauka shi ma Ahlul Bait ne, ana ce masa sahibu sirri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yahjubuhu an najwa, dan za a yi wata ganawa yana gun Annabi ba ya cewa ya tashi, a gaban sa ake duk wata ganawa, shi yake rike da takalman Annabi sallallahu alaihi wasallam da fulansa duk inda za a je. Sayyidina Umar a zamanin sa ya san darajar wannan bawan Allah da kuma irin ilimin da yake tattare da shi, har yana masa abin nan taki da cewa kunayfun muli'a ilman, wato wani burgami ne da ya cika da ilimi, saboda ya yi tasgirin kunayf din saboda sirantaka da shi Abdullahi dan Mas'ud yake da ita, ba mutum ne mai jiki ba, mutum ne dan siriri dan shafal, sai kunayfun, amma kuma muli'a ilman, ya cika da ilimi. To Sayyidina Umar ya tura shi daga Madina, yace je zauna cikin mutanen Kufa domin ya karantar da su sunnar littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma yana daukan wannan abin da yayi fifita wasu yayi a kansa. Sayyidina Umar yana ganin bukatar sa shi kansa shine Sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya zauna a Madina, amma yayi hakura da bukatar sa ya tura wa mutanen Kufa, shi yana daukan wannan ithari ne yayi masa, kamar yanda Ibn Sa'ad ya rawaito da kyakkyawan isnadi sahihi daga Haritha ibn Mudarrib, yake cewa ya karanta wasiƙar da Sayyidina Umar ya rubuta wa mutanen Kufa, yake cewa na turo muku Ammar ibn Yasir a matsayin magajin gari, na turo muku kuma Abdullahi a matsayin malami kuma wazirinsa, malami ne kuma wazirinsa, saboda haka yace wa humun nujaba'u min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, zababbu ne na kwarai daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, yace fasma'u lahuma waqtadu bihima fa inni qad atharatukum bi abdullahi ala nafsi athara, yace ku ji abinda za su karantar da ku, ku yi koyi da su, yace domin ni fifita ku ne a kaina na bar muku Abdullahi dan Mas'ud. Saboda haka ya bar tasiri babba na ilimi a kasar Kufa, wanda har ta sa Amir ibn Shurahbil al-Sha'bi, shi ma mutumin Kufa ne, yake cewa tunda aka kafa Kufa ba a samu mutumin da ya kai wato fahimtar ilimi kamar Abdullahi dan Mas'ud da ya shige ta ba. Wannan yana nan cikin littafin Tabaqat da Ibn Sa'd. Ta hanyar Abdullahi dan Mas'ud aka samu manyan jimajiman malamai waɗanda suka bar tasiri babba a cikin wannan al'umma. Makarantar da ya dasa ta a garin Kufa, aka samu irin su Alqama ibn Qais An-Nakhai, irin su Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai, irin su Masruq ibn Al-Ajda An-Nakhai ibn Al-Ajda, waɗanda manya-manyan malamai ne da duk wani wanda yake karatun ilimi ya san tasirin su a cikin littattafan hadisi da littattafan fiqh. Shi yasa Sa'id ibn Jubair yake wasafta su da cewa kana ashabu Abdullah suruja hadhihi al-qarya, shi almajiran Abdullahi dan Mas'ud su ne fitilar wannan gari Kufa, wannan alƙarya Kufa. Daga cikin waɗanda suka zauna a Kufa akwai Ali ibn Abi Talib, wanda an san cewa tun lokacin da wato tun shekara ta 36 bayan yakin abin nan Siffin ya koma ya zauna bayan yakin Jamal ya koma ya zauna a garin Kufa har zuwa lokacin da ya koma ga Allah. Kuma a daidai lokacin da yake zaune a Kufa, duk da cewa ga ƙalubalen da yake gabansa na shugabanci, bai gushe ba, yana karantarwa yana fatawa a garin Kufa kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa a cikin littafin Isaba. Haka nan daga cikin waɗanda suka zauna a Kufa akwai Huzaifa ibn al-Yaman, Huzaifa ibn al-Yaman wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kebance shi ma da sirrin sa. Ya zauna lokacin da Sayyidina Umar ya tura shi Madain, yazo ya gina gidansa a Kufa. Kuma ya halarci yaƙe-yaƙe da dama. Daga ciki akwai Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Jarir ibn Abdullah al-Bajali yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana cewa tun da ya musulunta Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa masa hijabi ba. Duk sanda yazo yayi iso za a ce shigo. Haka Jarir ibn Abdullah al-Bajali yace kuma Annabi bai taɓa gani na ba sai yayi min murmushi. Ce ma ra'ahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa tasama fi wajhihi. Na bai taɓa kallon sa ba sai ya masa murmushi. Hadisin yana nan cikin Sahihul Bukhari. To wannan shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zauna a cikin Kufa, suka ba da gudunmawa ta ilimi al'umma ta kokonkwaɗi ilimin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musu. Haka nan garin Basra, garin Basra wani babban sahabi ne da ake kira Utba ibn Ghazwan, shi ya kafa garin Basra a shekara ta 14 bayan hijira da umarnin Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu. Kuma da dama daga cikin sahabbai sun zauna a wannan garin, da dama daga cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna a cikin garin Basra. Ibn Sa'ad ya ambaci shi kadai, ya ambaci sahabi 150 da suka zauna a cikin garin Basra kawai. Daga cikin su akwai Abdullahi dan Abbas. Abdullahi dan Abbas, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ya tura shi magajin gari garin Basra, wato bayan yakin Jamal shekara ta 66 ya tura shi a matsayin abin nan. To a cikin wannan zaman da yayi a matsayin magajin gari, a matsayin wali, ba kawai zama yayi na fada ba, a'a zama yayi na ilmantarwa. Ya kasance yana karantar da mutane tsawon shekarun da yayi, a cikin kusan shekara 4 yana ba wa mutane ilimi. Ko jami'a ka shiga shekara 4 ka samu digiri. To kusan mutanen Iraki, musamman mutanen Basra da mutanen Kufa, sun ilmantu da ilimin Abdullahi dan Abbas wanda ya same shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ya kasance in Ramadan ya zo yana ware watan Ramadan gaba ɗaya banda darasi ba abin da yake a cikinsa, yana karantar da mutane har wannan watan ya fita. Daga cikin mutanen sahabbai manya da suka zauna akwai Imran ibn Hussein, shi ma ya zauna a nan. Imran ibn Hussein ya kasance yana da halqa, wato yana da majalisi na darasi a masallacin Basra. Sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya kasance yana ba da ilimi a wannan halqa ta tashi a cikin garin Basra. Muhammad ibn Sirin yana cewa ma qadima al-Basra ta ahadun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yafdhulu ala Imran ibn Hussein, ba a samu wani sahabi kamar Imran ibn Hussein da ya taba zuwa garin Basra ba. Sannan akwai Abdullahi ibn Qais Abu Musa al-Ash'ari, shi ma ya zauna a cikin garin Basra, ya zauna a cikin Kufa, sannan kuma daga baya Annabi Sayyidina Umar ya tura shi Basra a matsayin magajin gari, kuma da ya je can ya sanar ya tsaya ta karantar da su Al-Qur'ani, ya kuma ba su ilimin addini mai yawa kwarai da gaske. Al-Hasan al-Basri yana cewa Umar ibn al-Khattab yana cewa inni innama ba'athtu ilayka, wato lokacin yana Sham sai ya aika masa yazo, da ya aika masa yazo sai ce na aika maka ne ka zo saboda wani aikin alkhairi. Li tu'thira hajati ala hajatika, shi lokacin da yake Sham yana can a abin nan akan iyakoki na musulunci, yana zaman ribadi, yana zaman daku, saboda haka ya fita jihadi ne. Sayyidina Umar ya ce ya fito ya zo zai tura shi Basra, ya ce kuma aikin alkhairi ne zan tura ka, ina so ka fifita bukatata akan bukatarka, bukatarka shine ka tsaya ka je kai jihadi, to amma ni bukatata shine ka zo garin Basra don ka koyar da mutane addinin Allah. To haka nan yake cewa wa amma hajati fa ab'athuka ila al-Basra fa tu'allimhum kitaba rabbihim wa sunnata nabiyihim, bukata ta da kai shine in tura ka Basra ka koyar da su littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma anan in jihadi yazo ka fita jihadi abinda aka samu na fai'i ka zama kai ne mai rabo a tsakanin su. Al-Hasan al-Basri ya rantsuwa ce wallahi kuma abin nan da aka sa shi shi yayi, yazo ya karantar da su littafin Allah, ya karantar da su sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, yayi musu milki na kwarai, saboda haka har ma yake tuna musu. Shi Abu Musa al-Ash'ari yake cewa ba'athani ilaykum Umar wa'allimukum kitaballah kitab rabbikum wa sunnatakum wa unadhifu turuqakum ce sayyidina umar ya turo ni zuwan sanar da ku littafin Allah ubangijin ku kuma sanar da ku sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma in tsabtace muku hanyoyin ku wato in yi muku mulki mai kyau saboda haka duk bayan sallar asuba duk bayan sallar asuba yana da darasin da yake yi yana koyar da mutane alqur'ani kuma kowa shi kadai yake bashi darasin sa wato ba darasi yake yi na bai daya na rububi ba kowa zai zo gaban sa ya karanta alqur'ani haka ya zauna hatsiya zaman sa saboda haka yana daya daga cikin waɗanda suka karantar da mutane alqur'ani a Basra a Sham anan ma garin Sham shi ma gari ne wanda da dama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka zauna kuma suka yada addinin musulunci suka kuma karantar da mutane hukunce da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama domin su ne madogara da suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama al-walid ibn muslim yana cewa dakhalat ash-shama 10 alaf ayn ra'at rasulullah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda abu tahir as-salafi ya fitar a cikin littafin sa at-tuhuriyat al-walid ibn muslim yake cewa idanuwa 10,000 waɗanda suka yi kwalli da annabi sallallahu alaihi wasallama sun shigo garin Sham sun zauna a garin Sham ibnu sa'ad a cikin littafin sa at-tabaqat yayi tarjumar guda 114 sahabban da suka zauna a cikin garin Sham daga ciki akwai abu darda waymir ibnu zaid al-ansari al-khazraji ya zauna ya karantar da su ya ba su ilimi kuma ya zanto alkali a cikin su sayyidina umar ibn al-khattab shi ya tura shi dimashq anan yayi alkalanci anan ya zanto yana yi wa mutane limanci yana musu wa'azi a masallacin dimashq yana kuma koyar da su har lokacin da suwar sa ubadah ibn samit al-ansari al-khazraji shi ma yana daya daga cikin mutanen da suka zauna a kasar sham suka karantar da hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ga al'umma daga cikin su akwai sauban ibn bajdad ko ibn jahdar maulani bararren bawa ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya lizimci annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya saye shi a matsayin bawa ya saye shi ya inta shi ya lizimci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma konkwade ilimi mai yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe tare da ma'aiki ba har Allah subhanahu wataala ya karbi ransa daga nan sai ya koma Sham ya zauna a garin Hims inda nan ne ya gina gidansa saboda haka ya ci gaba da yada sunnar da ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasila ibn al-asqa shi ma yana daya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ya musulunta daga baya domin ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yana kokarin fita yakin Tabuka shekara ta 9 a lokacin ya musulunta ya zauna anan Suffa anan cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zanto ya samu hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ya dawo ya zauna garin Sham bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah saboda haka ya zanto ɗaliban hadisi sukan shiga wajensa har ma yana musu bishara da abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da ɗaliban hadisi saboda haka sukan zo su ji hadisai a wajensa yana da masallacinsa a Dimashq mashahuri kamar da Imam Az-Zahabi yake faɗa kuma shi ne mutum na ƙarshe sahabi na ƙarshe da ya mutu a cikin garin Dimashq haka nan Masar ita ma sahabbai da dama sun zauna a kasar Masar sun kuma yada ilimin su annabi sallallahu alaihi wa sallam ibnu sa'ad ya ambaci sahabbai 32 waɗanda dukkanin su sun zauna a Masar daga ciki akwai Abdullahi ibnu Amr ibnu al-As wanda an sani ya riga mahaifinsa Amr ibnu al-As shiga musulunci kuma mutum ne mai yawan ilimi kwarai da gaske ya rubuta hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam da dama da hannunsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana magana ko ya ga wani abu na annabi sallallahu alaihi wa sallam yana rubutawa har Qurayshawa suka rika kyararsa cewa kai duk abinda mutumin nan naka yake faɗa sai ka rubuta kuma ka san wani lokaci cikin fushi yake magana ko kuma yana cikin farin ciki mai tsanani yana magana wataƙila wani abinda yake faɗa ba yana nufin abinda yake faɗa ba ne ya zo gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce kaga na rantse da wanda raina yake hannunsa ka rubuta duk abinda ka ji daga wajena babu abinda ya taɓa fita daga bakin nan sai gaskiya saboda haka ya rika rubuta shi kadai ne Abu Huraira yace ba wanda ya kai ni yawan hadisi sai shi saboda shi yana rubuta ne ba na rubutawa ya rubuta sahifar sa da ake kira sahifatu sadiqa ya cewa ita shi daga karshen rayuwarsa yake cewa ba dan ita da gidan gonarsa ba shi bai ga amfanin rayuwarsa ba ba dan wannan dan kundin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tara ba kusan iyalan wannan gida na Amr ibn al-As sun kasance suna ruwaitar wannan sahifa tace sahifat Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi to shi ma yana daya daga cikin mutanen da suka zauna a garin abin a garin Masar akwai Uqba ibn Amir al-Juhani shi ma ya abuci annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Siffin shi ma ya koma Masar ya gina gida a can shine ya abin nan shine wanda ya rasu karshen khalifancin Sayyidina Muawiya aka binne shi a Muqattam wani guri a cikin garin Masar haka nan akwai Abdullah ibn Harith ibn Jaza shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zauna a Masar wadannan misalai ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fantsama sun shiga garuruwa wannan bayan halaqat na ilimi akwai halaqat kuma na ilimi da suke da su a masallatai wanda koyoci sukan fito su karantar da abin nan su karantar da al'umma da waɗanda suke yan gari da waɗanda suke baki su karantar da su hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir ibn Abdullah yana da halqa a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahih muslim haka nan Ubay ibn Ka'b shi ma yana da halqa yana da majalisi na karatu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shi ma yazo a cikin littafin hadisi kamar musnad imamu ahmad musnad at-tayalisi da sauransu abu huraira shi ma yana da halqa a masallacin ma'iki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin littafin musnad na imamu ahmad da kuma al-jami' na tirmidhi wannan nan ce lokaci yayi wannan kadan daga cikin irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan abinda suka ji suka fantsama duniya dukkan wannan abinda muke karantawa ayo ko muke bautar Allah da shi na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da azumin annabi da hajjin annabi da mu'amalar annabi da halayen annabi da sirar annabi sallallahu alaihi wasallam duk daga waɗannan sahabban ne su suka dauko wannan duk su suka ilmantar da mu yayin da kazo ka rushe su to fa ka rushe addini ne gaba ɗaya kaco kam tun daga kan alqur'anin har ƙasa ba abin da ka bari waye zai yarda da wannan waye zai amince ma wannan shi kansa wanda zai ce ya rushe sahabbai to sai dai ya bar musulunci in dai zai musulunci to sai yayi abin da sahabban ne suka koyar da shi saboda su ne madogarar addini ta farko ta ƙarshe duk wani abin da kaga ana hujja da shi a littattafan mazhabobin nan duka guda hudu da wanda ma ba hudun ba duka ana dangancewa ne da abin da suka faɗa kuma mutumin da ya ribaci abin da suka suroto daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake tinkaho ya samu hujja ka duba duk sanda aka samu rigima ta rukume tsakanin mazhaba da mazhaba wanda ya rike riwaya shi yake jin ya rike hujja Ibn Taymiyyah yana maganar sabanin Ibn Hazm da sauran malaman fiqh yake cewa duk masalar da ake da nassi in yace nassi abinda aka samu daga Allah ko manzansa karara in dukkan masalar da take da nassi to zaka samu bangaren Ibn Hazm yafi karfi kullu mas'alatin fiha nass fa janibu abi muhammad zahir at-tarjih ba dan kuma saboda muhimmancin abinda suka bari ashe kaga ba za ta taba yiwa ba musulmi ya kwanta ya yi bacci kawai wasu su zo su yi ta lugude a kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ja baki a yi shiru wanda duk kaga ya yi shiru to addini ne baya gabansa bai damu da abin da addinin ya zo da shi ba amma duk wanda yake kishin addininsa ba zai taɓa shiru ba ana taɓa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a taɓa kowa amma aka taɓa sahabban annabi an zunguro sama da kara Allah subhanahu wataala ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
jan hankali a kansa yanzu a wannan minti 59 ko awa daya cif da professor malam doctor ya gabatar mana da wannan muhadara Allah ne kadai ya san yawan hadisan da ya fada ya fada hadisai masu yawa ya yi tafsirin ayoyi masu yawa ya kawo abubuwa na tarihi masu yawan gaske ya kawo mas'aloli na fiqihu da qawaid masu dimbin yawa amma kash abin takeicin ban sani ba ko a waje amma dai anan iya wanda nake gani ban ga mutun daya da takarda da littafi wanda yake daukar fa'idodi ba wanda wannan ba karama asara bace a zo ana irin wannan ambaliya ta wayannan fa'idoji ta wannan harka ta ilimi ni dai alhamdulillah tun na rubuta wajen shafuka sun fi biyar abubuwan da na cira gaskiyar magana ya kamata ina kira gare mu mu daliban ilimi mu canja tsarin mu bai kamata a ce a zo ai tafa ai tafadar ilimi ai tafadar ilimi amma kuma kowa sai ya zira ido kowa yana kallo. Allah ubangiji ya saka wa dakta da alkhairi wanda gaba ɗayan muhadarar nan ta sa kun ga akan hadisi ɗaya ya gine ta tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Ba tare da bata lokaci ba, a lokacin da muke dakta yake gabatar da muhadara mun samu halartar Professor Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto wanda shine kuma gobe zai gabatar da muhadara. Akwai nukudodi da yawa wanda yanzu dakta ya bada su a dunkule, a muhadarar sa ta gobe zai yi fashin baki akan ta, saboda haka kada ka bari a baka labari. Sannan akwai gwani barista Ishaq Adam Ishaq, sannan akwai malam Yahaya Shehu mai mota ya kasai, sannan kuma akwai malam Abubakar Abdulsalam Baban Gwale, akwai Dr. Magaji Fadalu Zarewa, dukkaninsu sun halarci wannan majalisi mai albarka a lokacin da professor yake gabatar da wannan muhadara. Kamar yadda aka sanar, wanda zai yi ta'aliki shine gwani professor Sheikh Al-Mufassir Abdullah Saleh Pakistan, wanda shine shugaban kungiyar Izalatul Bidawa Iqamatus Sunna na jihar Kano, shine kuma shugaban committee masallatai na Juma'a na ƙasa gabaki daya wanda suke a karkashin ita wannan kungiya mai albarka. Kuma a halin yanzu shine shugaban committee Alhazai, shine shugaban hukumar Alhazai ta jihar Kano gabaki daya. Falatafaddal
mahi wa manwala. To a dunkule da yake akwai karancin lokaci kwarai, manya-manyan jigajigan bijimayan malamai da manya-manyan ƴan uwana dalibai da Allah ya tara mu a wannan guri, maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To kamar yadda aka faɗa, wato zan yi ta'aliki akan abin da professor ya faɗa. To Allah ya sa ka inta da liki, domin professor kamar yadda wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Abu Dauda wanda yazo ta hannun Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si mi'ati kulli sana man yujaddidu laha dinaha. Wanda Imam Al-Albani ya tabbatar da ingancin wannan hadisi a silsilarsa. Wato baka da zabi sai ka yadda Professor Muhammad Sani Umari Jiyar Lemo yana cikin waɗannan al-mujaddidun, domin kalmar man ba tana nufin mutum ɗaya ba. Dr. Mashir Aliyu Umar yana cikin wannan mujaddidun ɗin. Sheikh Abdul Wahab Abdullah yana ciki. Professor Mansur MNI member of National Institute yana cikin waɗannan mujaddidun. To a ce wannan ɗaya daga a ce wannan jigajigan, musamman shi Dr. Professor yayi magana a kira wani in zo in yi ta'aliki, ina jin tsoron ka in ta da liki. A gaskiya ƴan uwa, ba wata ni'ima mafi girma da Allah ya yi mana a wannan lokacin kamar arzikin da Allah ya yi mana da irin waɗannan bayin Allah. Mu yi ƙoƙari mu ribaci rayuwarmu da su, mu amfana, mu yi guziri. Ba mu san wanda zai riga wani ba tsakanin mu da su. Duk wannan bayanan da professor ya yi mana, shi kullum maƙiyin addini, gurinsa ba wai aikin da aka yi na alkhairi ba, ba irin biyayyar da aka yi ba, yaya zai yi ya rubuta waɗanda suka yi biyayyar? Ba yanzu aka fara ba, ku kalli kafirai waɗanda suka yi zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam, su ce masa mahaukaci, su ce masa boka, su ce masa matsafi, su jingina ƙarya zuwa gare shi, duk me suke yi da wannan? Ai da an ce wannan da kuke bi, su ce ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikru innaka lamajnun, kai da an ce wannan da kake bi mahaukaci ne, to so ake a rubuza da awatta sa ta hanyar jingina shi zuwa ga wannan mummunan al'amari. Allah ya saka wa professor da ya magana, ya faɗi wata magana da kullun na rike ta a raina, yace hanya mafi sauki da mutum yake bi ya rusa addini shine rusa masu yada addinin. Daga zaran ya lalata waɗanda suke yada addinin, ya jingina su zuwa ga wasu munanan abubuwa, shikenan ya cimma nasara. Yanzu kun ga malam ya gaya mana abubuwa da yawa waɗanda bayan Allah nan muke tuna su da su. Zaka ga yanzu a tara mu a ce ana son a tuno da Sardauna saboda ainihin irin ayyukan da ya yi, ko a nan Kano a ce ana son a tuno da Audu Bako saboda wasu ayyuka da ya yi wa Kano masu amfani. Amma kuma wanda ya gina addinin ana ƙoƙarin gurin waɗansu shi ne a rusa su. Kun ga Allah subhanahu wata'ala yana cewa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كو والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سنن الله تعالى ينا توا محمد رسول الله هر أكرشان تان آية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم تونا من دون غدابيو إتتشي كوي لنشي آيكي بكاتا ba ruwan shi da jihadin da suka yi. Da an ce masa wasabiqunal awwaluna minal muhajirin, sai ce kun ga Allah ma da kansa ya ce minal muhajirin, shi a wajensa wannan min din min ce tabi'idiyya. Allah ma da kansa ya gwada ba dukkan su ne ya yadda da su ba, ba dukkan su ne mutanen ƙwarai ba, shi da kansa ya kayyade. Da ya ce Muhammadu Rasulullah, ƙarshen ayar sai ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati, sai ya ce minhum, wannan min ɗin ta gwada da waɗansu ake, su Miqdadu, su Salman al-Farisi da makamantansu, da su ake, saboda haka su ne ɓangaren. To a nan sai ka yi ƙoƙari idan kana karanta Al-Qur'ani, musamman ‘yan uwana ɗalibai masu ƙoƙarin fassara Al-Qur'ani, yi ƙoƙari ka san ma'anonin min, zai taimake ka ka ceto musulunci daga bakin ‘yan Shi’a. Min a Al-Qur'ani iri takwas ce, akwai min libtida'il ghaya, wato abin wanda yake nuna daga ina aka shi, kuma al-ghaya ɗin akwai zamaniya, akwai makaniya. Idan aka ce subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram, wato ana son a nuna mana daga ina ne Isra'i ya fara. Idan aka zo zamaniya, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm ahaqqa an taquma fi, kaga gaya zamaniya. Saboda haka min tana daukan ma'anar bayanin ibtida'il ghaya. Akwai min din irin wanda suke nema tabi'iyya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna, kaga wannan min din min ce tabi'iyya. Allah subhanahu wataala yana cewa dangane da annabawa, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, sai yace minhum man kallama Allah, kun ga wannan min ce tabi'iyya. Akwai min albadaliya wadda ta gwada badal na wani abu. Allah yana cewa walau na sha'u laja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufuna, in baka san wannan ba sai ka ce Allah ya ce da mun ga dama sai mu sanya mala'iku daga cikin ku ba haka yake nufi ba laja'alna badalakum mala'ikatan fil ardi kun ga akwai min malaman nahwu suna ce mata za'ida amma tana zuwa alqur'ani bi ma'anar ta'kid karfafa ma'anar da ta kunsa arna suna cewa ma ja'ana min bashirin wala nadhir ma suna cewa ma ja'ana min bashirin wala nadhir wama atainahum min kutubin yadrusunaha wama arsalna ilaihim qablaka min nadhir wannan min din inda zaka cire ta inda ba alqur'ani bane wama atainahum min kutubin kana iya cewa wama atainahum kutuban wama arsalna ilaihim qablaka min nadhir kana iya cewa wama arsalna ilaihim qablaka nadhirun ka cire min din ma'anar bata kare ba amma min din ta ƙara wa wannan ma'anar ƙarfi wato ana nuna komai kankantar manzo koda ba annabi bane ba aika musu ba akwai min wanda take wato bi ma'ana zarfiya tazo bi ma'ana fin bi ma'ana fi ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati me ya ma'anan min anan idza nudiya lis-salati fi yawmil jum'ati idan akwai min as-sababiyya mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara me yasa ughriqu fa udkhilu nara me sababi khati'atuhum saboda haka min din nan ai bi sababi khati'atihim to idan ka dauko wannan min guda daya ce ta rage wanda ita ce Allah ya ambata as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar ita ce kuma Allah ta'ala ya ambata wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima min wannan min din sunanta min albayaniya wanda take bayani min asawira min zahab ba wani bangare ne na asawir ba a'a bayani take yi na wadannan asawir din daga ainihin gwal Allah ta'ala yana cewa wato fajitani burrijisa min al-awthan to yaya zaka yi ka gane min al-bayaniya sai idan abin da yake kabla min zai iya zama mubtada abin da yake bayan min ya zama khabar wannan mubtada din idan ka ce wato wannan ayar da muka karanta wasabiquna al-awwaluna kun ga asabiquna al-awwaluna mubtada sai kuma min sai al-muhajiruna wal-ansar to cire wannan min din ka ajiye ta gefe daya inda ba al-qur'ani bane in ka ce asabiquna al-awwaluna al-muhajiruna wal-ansar kai ƙarya ko kai gaskiya su waye asabiquna al-awwaluna din sune al-muhajiruna wal-ansar idan ka kwararo waccan ayar Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddawu 'alal kufari ruhamau bainahum har ka zo karshe inda Allah ta'ala yake cewa wa'ada Allahu allazina amanu wa amilu salihati minhum ay allazina amanu wa amilu salihati hum din nan sune ba sune sahabbai ba in ka ce wa'ada allazina amanu wa amilu salihati humus sahaba kai ƙarya baka yi ba to shi dan shi'a abin da yake nema ina zai samo wata kofa wanda zai nuna ba dukan sahabban ake nufi ba waɗansu kuma daga nassin alqur'ani to sai ya dauko wannan saboda shi wannan ya rufe masa ido ya kallo min da ta zo a cikin alqur'ani mai girma balle ya gane saboda haka ƴan uwa shi yasa kuka ga bayanin nan da malam ya mana shi yasa kuka ga wasu sun zura ido yanzu sun fito gaba gadi sai sun rusa Buhari Sahihul Bukhari idan suka rusa ya cika baba sahihul bukhari an gane go saboda haka suka yi ta kokari yaya za a yi sahihul bukhari ya zamana wato an jefa maka shakka da an ce ace sahihul bukhari aka ce da manzon Allah kaza sahihul bukhari aka ce da manzon Allah kaza sahihul ana kokarin sai an sa ka tsani buhari sahihul bukhari ana kokarin sai an sa ka tsani sahihul bukhari an gane ko manufar kenan abinda doctor yake abinda professor yake gaya mana domin in an ciccubo daga tushe idan da Allah mun tabbata Allah ba zai ba su nasara ba a gurin su inda za su samu a tusa kyama da tsana da kiyayyar sahihul bukhari a zuciyarka min babu aula a tusa maka kyamar at-tabarani ibnu majah da sauran littattafan hadisi wanda ba su kai matsayin wannan ba shi yasa suka dauko ta daga tushe to amma sun makara sun fara aiki Allah ya mana arziki da su professor in hadisi ka dauko nan ma in zan karanta sai nayi dan taka tsantsan saboda haka nan in ka dauko hadisi ribabbe ba za su ji kunyar gaya maka wannan hadisi ribabbe bane ba ya da tushe in ka taba hadisi ingantacce ba za su ji nauyin gaya maka wannan hadisi ba in wato ingantacce ne saboda haka ƴan uwa musulmi ni nasihata kun ga wannan lecture da aka ce makon sahabbai wallahi da za a ce shekarar sahabbai ba za mu iya fadin adadin falalar waɗannan bayan Allah ba domin duk wanda ka dauko shi kadai yanzu malam ya ambata mana Abu Huraira da Abdullah ibn Amr ibn al-As misali a matsayin na gaba-gaba wajen ruwaya dan Allah yanzu in za ka yi magana akan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shi kadai kai bayanin gudunmawar da ya bawa addinin musulunci kai bayanin yunwar da ya jure dan ya tattaro abin da zamu rayu da shi muna addini a yanzu kai bayanin irin adadin almajiran da ya koyar Abu Huraira kurin sati nawa za ka yi baka gama magana akan Abu Huraira ba balle kuma uwa uba ka tabo sayyidina Abubakar kowane daya ka dauko su sama da 1400 in ka dauko kowane daya sai ka yi wata da watanni baka gama magana akan falalarsa ba baka gama magana akan jihadinsa ba baka gama magana akan gudunmawar da ya bawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba saboda haka kira na gare mu tun kafin lokaci ya kure mana kun ga kwatsam muna zaune sai aka ce mana babu Dr. Ahmad Biyuki muna roƙon Allah ya tsawaita rayuwar wannan bayan Allah a lokacin kuma da muka taru a nan dan mu saurari abinda zai mana amfani duniya da lahira daga waɗannan bakuna masu alkhairi to dole mutuna dan uwanmu مؤسس هذا المسجد والذي أسس وانا مسلاتي ألج يوسف عبد الله يا كماتي أمبانا دا الدعاء مدفاتا الخير مروك أمس الله ألا يكارا مسلافيا ألا يباشي إيقوان تشيغ بدا هدما دا يكي ما الديني وانا شيما انكسكا هتكيما سو جدد الديني تهنية دا ألا يسا يكي جدد داوا watakila baka yakuskure ba saboda haka muna fata Allah ya kara masa lafiya mu kuma Allah ya ba mu ikon ci gaba da amfana da abin da waɗannan bayan Allah suke koyar da mu wallahi akwai wani bayani da malam yayi shi professor wanda ya mana wannan muhadara yau sama da shekaru masu tsawo akan bid'an nan da ake yi shekara shekara da zimmar kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga wannan ranar ban ƙara amsawa wani tambaya akan wannan mawdu'in ba da ya tambaye ni sai in danna masa kaset din malam amsa ta kenan ba wani ƙarin bayani kuma akan wannan aqidar nake saboda haka ya hutar da ni ba wani bazan iya wannan bayanin da yayi ba kuma bayanin ya warware matsalar gaba dayanta Allah ya masa albarka Allah ya saka masa alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Sheikh Professor Muhammad Mansur Ibrahim
saurara wannan latta a yau din nan a Sunna TV za a gani a saurara da karfe 10 a Wisal Hausa TV karfe 10:11 Gaskiya TV karfe 9:30 Guarantee FM karfe 10 sannan kuma Aminci FM karfe 9 a wannan latta ta gobe za a yi ta ne a masallacin Ihya'us Sunna na Gwammaja insha Allah yanzu ba tarar bata lokaci ba za mu saurari jawabi daga bakin Alhaji Ibrahim Abdullahi Bagwanje
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhamdulillah Okay Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله ما شاء الله دانكاني دا جوابان دا دكتور محمد سانريج يلي موياي babu shakka ya amfanar da mu sosai kwarai da gaske hakika wannan jawaban da aka yi lallai za su rurrusa mana wayannan mutane dan shi'a din nan da muke ta fama da su a cikin mu insha Allah inda aka dauke irin wannan muhadara ana yi in Allah ya yarda ba za mu sake samun jin duriyar su ba ma a gari in Allah ya yarda Allah ubangije saka malaman namu na sunna da alkhairi Allah ya taimake su mu kuma Allah ya amfanar da mu wannan karatuka da muke zuwa muka ji Allah ubangije ya sa mana albarka malaman da suka halarci wannan wuri ubangije Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma da muka zo wannan wuri da kuma wayanda suka zo suka ji wannan karatu Allah ubangije mai da su gida lafiya Allah mai da kowa gida lafiya madalla an gode mana
wannan kuma
subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an